sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri take farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin guji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya.
To Baballe, kasar Nijar ta kada kura yau Lahadi a zagaye da biyu a zaben shugaban kasa wanda ake sa ran zai zama na farko da gwamnatin farin hula za ta mika ma wata sabuwar gwamnatin farin hula a kasar da ke Afirka ta Yamma. Dubban masu zanga-zanga sun kuma sake yin tattaki a titunan Myanmar a yau Lahadi wuni guda bayan da aka kashe wasu mutum biyu yayin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan kwarai da na roba. An yi bukin cika shekara daya da kasar Italiya ta zama kasa ta farko a wajen nahiyar Asiya da aka tabbatar da samun kullar coronavirus a ciki.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar Niger yau Lahadi miliyoyin 'yan kasar ke kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. Kanin tsohon shugaban kasar ta Niger Muhammad Usman da tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad.
Tunhunan zaɓe 25,978 cewa duka kayan da muka aika sun sai. Kuma duka waɗanda suke can masu kula da zaɓe, president da maga takarda na runhuwar zaɓe, an shaida mana suna runhunan zaɓen. Kuma zaɓe hali yanzu yana tahiya babu wata matsala da aka samu.
Ha kuma za ku ji abin da wasu 'yan Nijar suke cewa kan yadda zaben yake gudana a jihar Tawa.
Mutane ba su huto ba da bibidan ɗazuma sai da na kira wa ilin mai gari ni ce mishi kira mun ai mobilizan mutane su fito. Mutane babu su gaskiya kamar wancan.
Sannan kuma za ku ji cewa a jihar Kifa an buɗe rumfunan zaɓe duk da irin matsalolin tsaro da yankin ke fama da shi. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Nijar ta kada kuri'a a yau Lahadi a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa wanda ake sa ran zai zama karin farko da gwamnatin farin hula za ta mika ma wata sabuwar gwamnatin farin hula a kasar da ke Afirka ta Yamma da ta samu 'yancin kai daga Faransa a shekarar 1960. Dan takarar jam'iyya mai mulki Muhammad Bazoum da ake ganin mutane da dama suna ra'ayinsa bayan ya tsirewa abokan karawansa a zagayen farko a ranar 27 ga watan Disamba, inda ya samu kashi 39.3 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Yanzu yana karawa ne da tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman wanda ya samu kashi 17 cikin 100. Bazoum mai shekaru 61 ya lashe takobin ci gaba da manufofin shugaba Isufu na maida hankali akan batun tsaro yayin da kasar ke fama da ayyukan 'yan ta'adda, inda kuma ya alƙawarin fitar da wasu shirye-shirye na farfaɗo da tattalin arzikin kasar. Shiko Usman mai shekaru 71 a duniya ya yi alƙawarin kawo sauyi da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Dubban masu zanga-zanga sun kuma yi tattaki akan titunan Myanmar a yau Lahadi wuni guda bayan kashe wasu mutum biyu yayin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan kwarai da na roba da barkonun tsohuwa da ruwan zafi akan masu zanga-zangan kin jinin juyin mulkin soji na ranar 1 ga watan Fabrairu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da mummunan tashin hankalin. Ya faɗa a wani sakon Twitter cewa amfani da ƙarfin tuwo da tsoratarwa da tirsasawa a kan masu zanga-zanga ba abu ne da za a lamunta da shi ba. Mutum 20 ne suka jikata a tashin hankalin na jiya Asabar a cewar shugaban ma'aikatan sa-kai da ke kai agaji, kana aka tsare wasu 566 a kan batun ƙin jinin juyin mulkin sojojin, inji mataimakin shugaban wata ƙungiyar raji ta 'yan siyasa da aka taɓa ɗaure su. Shekara ɗaya kenan da ƙasar Italiya ta zama ƙasa ta farko a wajen nahiyar Asiya da aka tabbatar da samun ɓullar cutar coronavirus a ciki. A ranar 20 ga watan Fabrairu, Italiya ta tabbatar da mutumin farko da ya harbu da cutar COVID-19, wani ɗan shekaru 38 da haihuwa daga Codoglio. Papa Roma Francis da shugaban Italiya Sergio Mattarella sun yi bikin zagayowar wannan ranar, inda suka kafa ranar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa domin ta zama bikin shekara na karrama likitoci da nurses da kuma sauran ma'aikatan kiwon lafiya.
anjima kadan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu a jamhuriyar Niger yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu miliyoyin yan kasar ke kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar tsakanin dan takarar yan hamayya wato tsohon shugaban kasar ta Niger Muhammad Usman da tsohon ministan cikin gida na jam'iyya mai mulki Bazoum Muhammad Shugaba Isu Muhammad wanda ke kammala wa'adin mulkin sa na biyu kuma na karshe a farkon watan Afrilu da ke tafe ya kada tasa kuri'ar a ci biyar farko mai lamba 01 dake birnin Yamai da nufin bada odar soma wannan zabi wakilin muryar Amurka Aiman Sulaimu mun bar mai aiko mana karin bayani
mutane miliyan kusan 7.5 da suka rajistar zabe ne ya kamata su halarci runhunan zabe a tsawon wunin na yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaben wanda suke fatan yin shugabance su a tsawon shekaru 5 masu zuwa Shugaban kasa Isu Muhammadu mai shirin barin gado dake samun rakiyar iyalansa sun kada nasu qur'un a cibiyar zabe ta daya dake ma'aikatar magajin garin Yamai.
Je fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à pouvoir passer le relais.
Yana mai cewa ina alfaharin kasancewa zababban shugaban kasar Niger na farko da zai damka mulki a hannun wani shugaban da aka zaba a demokradiyance. Sannan abin alfahari ne yan kasa suka taka rawa sosai wajen ganin hakan ta tabbata sakamakon gogewar su a sha'anin siyasa da yake bayani a dangane da yanayin da ake ciki a sassan kasa kakakin hukumar zabe na fiwada ya ce kawo yanzu zaben na gudana ba tare da wata matsala ba
runhunan zabe 25,978 cewa duka kayan da muka aika sun tai kuma duka waɗanda suke can masu kula da zabe president da maga takarda na runhunan zabe an shaida mana suna runhunan zaben su kuma zabe har yanzu yana tahiya babu wata matsala da aka samu
duban jami'an sa ido na kungiyoyin cikin gida da na kasa da kasa ne ke bin diddigin wannan zabe tsohon ministan tsaron Najeriya General Mansur Dan Ali mai ritaya na daga cikin jami'an kungiyar sensad
tunda muka zo ran Alhamis mun zagaya mun hadu da masu ruwa da tsaki waɗanda suka shafi zancen zabe a cikin su akwai sani su ne masu gudanar da zabe akwai kuma masu gudanar da control na yan jarida da CSC mun yi magana da su mun ji ra'ayin su sun kuma ba mu abubuwan da suka yi na tsarin zabe mun duba yanzu mun zo mun ga yadda shi shugaba ya yi nashi zabe abinda ya kawo mu mu ga yadda aka gudanar da zabe kuma mun ga tsarin zabe an yi shi daidai da ya kamata
dan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Muhammad wanne nasa zaben a birnin Yamai ya bayyana wa manema labarai farin cikin sa da ganin wannan rana
ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa yau a kasan mu a yi zabe cikin tsanaki cikin kwanciyar hankali cikin zaman lahiya kuma wanda Allah ya so ya zama shugaban kasa ya zama shugaban kasa kin ina ma al'umma godiya da yanda muka gudanar da yakin zabe zagaye na farko da na biyu cikin babu babban matsala duk da irin kiraye-kiraye da wa'ansu suka yi ina fata a ci gaba da wannan tsanakin
ya kake shi a cikinka akwai alamar zaka yi nasara
to ka san wannan al'amarin ya hannu Allah yake amma in ni da na san irin ƙuri'un da nake da su irin goyon baya da nake da shi kuma irin goyon baya da na samu sakamakon yarda da manyan jam'iyyu suka yi na su mara mini baya ina sa zato babu shakka nasara da yarda Allah tana wajena
shi ma abokin karawarsa dan takarar ɗan hamayya Muhammad Usman wanda ya nasa zaben a zandar da ke a tazarar kilomita 900 da birnin Yamai ya bayyana fatan lashe wannan zabe domin samar da canji a ƙasa a cewarsa a karfe 7 na yamma agogon jamhuriyar Niger wato 6 agogon GMT ne ya kamata a rufe runfunan zabe don so mu kirga ƙur'u Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma to har yanzu dai bakin zaben jamhuriyar Niger din ne a jihohin Tawa Maradi da Agadez ana ci gaba da gudanar da zaben shugaban kasa ko da yake ya waɗansu wurare mutane ba su fito ba kamar yadda suka fito a zaben da ya gabata amma kuma mata sun fito sosai a wannan zaben ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana.
In karfe 8 na sanyin safiyar yau ne ɗan Niger da ke cikin gundumar birnin Kwanni da ke kumshe da kananan hukumomi hudu da suka hada da tsarnawa ba zaga alela da birnin Kwanni suka so majefa ƙuri'unsu albarkacin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa na Ketebis da shugaban hukumar zabe na gundumar birnin Kwanni Malam Musa Ilakani a lokacin da yake zagayawa domin ganewa idanunsa yanda zaben ke gudana kuma na tambaye shi kuma ya gani
wanda nuna abinda suka gani a yau ranar gaba ranar zabe lalle akwai mutane sun hito sosai kuma naga akwai mata da dama sun hito zabe mun ce alhamdulillah mun gewaye mun yi sensibilization mun ba da umarni ga mutane bisa kiyaye wa'ansu abubuwa da can baya an kai su kiyaye don saboda a samu a tayar da zabe yadda ya kamata kuma ga mun nan dai kuna gani jama'un ko ina kun zo suna kulawa da zabe inda ya kamata duk ko ina akwai jama'an tsaro suna kulawa da zabe duk da har yanzu dai ba inda an kaka muna cewa akwai wata matsala ba ta san
su ma turawan zaben da ke jagorancin zabubbukan a waɗansu wuraren da muka leka sun bayyana muna yanda zaben ke tafiya
sunana Rabi Awali Zakari president di Bureau Report Center and Tan ko zabe dai yanzu alhamdulillah mai hawa komai ya fara daidai kuma yana gudana yadda ya kamata gaskiya ne kuma sun ba da goyon baya hutar Trump haka so mazaba mutane ga sunan suna zakuwa yadda ya kamata
Halilu Bongera aka ce mini wannan zabe yana gudana salum halin babu wata matsala yanzu dai lafiya lo muke ganin shi
sai an ga babu mutane kamar irin
hukumar gaskiya mutane ba su huto ba da bibidan dazu ma sai da ni kire wakilin mai gari ni ce mishi ki kira mun ai mobilizan mutane su fito mutane babu su gaskiya kamar wancan wallahi babu mutane
wadansu da ni ci karo da su a wurin jefa ƙuri'ar sun bayyana mini nasu ra'ayoyi kamar haka
eh sunana mai daji wannan rana babbar rana ce a gare mu kuma wanga zabe mu da zamu yi mu dai Allah ya zaba mana shugaba na gari
Halima rana ta mai kyau ta farin ciki ta murna mun gode ma Allah da ya kai mu wannan rana tare da zamu zakwa mu shefa Qur'an mu kuma abinda an fatan mu Allah ya sa ai lahiya kare lahiya
sunana Safatu mun yi farin ciki mun gode ma Allah duk abinda ya zama alheri Allah ya tabbatar mana da shi
a jahar Agadez zabubbukan na gudana Salum Alum kamar yanda shugaban hukumar zabe na wannan jahar Malam Abdu Muhammadu Nishanu ya bayyana mana
yanzu dai mun sai da gubernator ku da kanku mun gani biro da wata sanarwa alhamdulillah an zabe suna nan mutanen sinima da ke mamakon da biro da wata tasara nan zabe ko ina an wara shi alhamdulillah yanzu bisa kai ga cikin kasa Agadez ma ba wata matsala komi da komi yana tafiya lami lafiya
kuma a lokacin hada wannan rahoton zaben na gudana lami lafiya a jihar Maradi Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labarin duniya kashi na biyu
ya asabar shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da ayyana gagarumin bala'i da ya afka wa jihar Texas lamarin da zai bada daman kai tallafi daban-daban na gwamnatin tarayya ga mutanen jihar miliyoyin mutane a jihar mafi yawan man fetur da iskar gas a Amurka sun rasa wutar lantarki kwanaki da dama kana kusan rabin al'ummar jihar suna fama da rashin ruwan sha mai kyau sama da masu amfani da lantarki 300 da galibin su daga jihar Texas da Louisiana da kuma Mississippi suna ci gaba da zama babu wutar lantarki da zafi a ranar Asabar barnan da ta afkawa ayyukan samar da ruwa ga jama'a da dama a jihar Texas ya karu a jiya Asabar idan aka kwatanta da ranar Juma'a amma har yau masu amfani da ruwa 14,300 ne basu da ruwa a ƙarshe yayin da shugaban Amurka Joe Biden yake amfani da tsarin diplomasiya wurin farfado da yarjejeniyar nuclear ta shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya masu goyon bayan yarjejeniyar sun ce shirin zai buƙaci kokari na lokaci mai tsawo kafin a cimma nasara yayin da masu adawa ke cewa ya kamata a maida hankali wurin matsa wata Iran lamba kan wani sabon shiri mai tsauri yarjejeniyar ta shekarar 2015 da ake kira JCPOA a takaice an kulla ne tsakanin Iran da mambobin kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya na dindindin tare da kasar Jamus da ake kira da lakabi P5+1 yarjejeniyar ta bukaci Iran ta dakatar da shirin ta na nukiliya da kuma kira makamai shekaru 8 zuwa 15 kana ita ma a dage mata takunkuman kasa da kasa.
Gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Tunda sanyin safiya ne al'umar jihohin Dipada da Magaran suka tunkari rumfunan zabe dan zabar wanda zai jagorance su a matsayin shugaban kasa. Yayin da shi ma dan takarar shugaban kasa na jami'ar RDR canji Alhaji Muhammad Usman ya kada ƙuri'ar shi a mahaifarsa dake jihar ta Damagaram. Tamar Abari Gariki
a mazaba mai lamba 60 na SOS Barma Mustafa dake nan Damagaram dan takarar shugabancin kasa Alhaji Muhammad Usman yayi zaben shi a wajajen karfe 10:40.
Ya'yan Niger suna karkarwa suna da takaici na suje wato su jefa ƙuri'a incin su ne su yi amfani da wannan incin na saboda wannan nake cewa ai hattara kashe wala kashe da wancan zabe da aka fuskanta na 2010 zabe da aka yi na 2016 da kuma wannan zabubbuka da aka yi da na karkara da na jihohi da na ƴan majalisa da na kuma zagaye na farko na shugabancin kasa wayannan zabubbuka an yi su da coge an yi su da zamba an yi su da kurakurai jewa an sace akwatin zabe an yi amfani da bindigogi domin a hana waɗansu su yi zabe kuma wani guri kamar yadda wani tabbashi na ya faɗa a wannan kare ba hai ba zabe ba akai rubutu kadai akai to wallahi hankali ba za mu yarda ba da rubutu kadai a'a abinda za mu yarda da shi shine zabe fi sabilillahi wanda zai bada sakamakon abinda ƙuri'ar jama'a ta bada.
Wasu shugabannin rumfunan zabe da nazanta da su sun bayyana mun yadda suka fara wannan zabe.
Rusainatu Abdulhab suna Bureau de Vote numero 10 nan Kurwaroshi to mun fara a kimanin ƙarfe 8:40 to mun bude lahiya nan an fara zabe lahiya a gaban kowa da kowa komai da komai yana tare da hannunmu komai da komai da kowa da kowa yana nan gurin babu wani matsala ko guda kankanta ta ba mutane suna zawa suna zabe a lokacin da muka bude zo matan karfe 7 da mutane a gurin
to kamar yanzu na ga wata ta shigo da wani da wata takarda a hannun shi kamar kuna ci a uku ne a mutum biyu ne a uku ne
eh assistant ne ta kawo jiya dama sun kawo ni kuma wakilin su ne suka kawo shine muka ci mata dama suna da mutanen su anan kenan sai dai ta diba a gaba inda babu sai a ƙara shi
daga bangaren jihar Difa dake fama da matsalar tsaro su ma dai sun tunkari rumfunan zaben su kamar kowa ba tare da wata matsala ba a bayanin da gwamnatin jihar ta Difa Isa Lamin yayi
kuma har kusa har kasoro ko da kuma take ya kiyan da kamata nan zo har da murce insha Allah ko ina zan mu saje mai su su kula da harkan zabe ajan kali bai kowa kamal yanda muka saba da kowa yayi but cikin kwanciyar kali kuma ya zabe abin da wanda yake so
shugaban Seni ta jihar Difa Aminu Ahmadu Kunji ya ce sun dauki dukkan matakan da suka dace
a jihar Difa gaba daya cikin komin guda 12 na jihar Difa dukkan rumfunan zabe a halin da ake ciki ko sun bude ko suna cikin budewa kira dai da nake so in yi shine na ƙara kulawa da harkar tsaro a ƙara kulawa da harkar tsaro tunda in babu tsaro babu zabe harkar tsaro ita ce muhimmanci tunda ke a jahanmu akwai matsalolin tsaro
Mamadu Bukar Fullo da yayi zaben shi yayi ba da tsarin
mutane sun fito da fifi kuma a cikin tsarin da aka yi na zaben lalle mun gan tsari ne wanda ya daidaitu da al'umma fatan da muke shine ya kasance mutane sun zo sun yi zabe a kare zaben nan cikin lafiya ko muna kiran al'umma da ya kasance duk wanda ya kasance ya samu shine namu
Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo
kowa ne kafafa
kafafen sada zumunta na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar dan adam ta yau da kullum sai dai ya danganci yanayin da ake mu'amala da su wato ko ta hanyar inganta rayuwa ko kuma gurbata ta a cikin shirinmu na wannan rana za mu tabo batutuwan da suka jibanci yanda matasa ke mu'amala da shafukan Facebook da Instagram da WhatsApp da Twitter da TikTok da Snapchat da dai sauransu waɗanda ke kan gaba wajen sada zumunta a fadin duniya Misali a tarayyar Najeriya sama da kashi 45 na al'ummar kasar matasa ne kuma ɗaya daga cikin kalubalen da suke fuskanta a halin yanzu shine rashin aikin yi abin da yasa da dama daga cikin su ke rungumar waɗannan kafafan sada zumuntar dan baje kolin su fasahar su da kuma baiwar da Allah ya ba su da nufin nema wa kansu mafita A game da wannan batu, shirin matasa a duniyar gizo na wannan rana ya maida hankali. Sai ku gyara zama domin jin yanda shirin zai kaya. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin.
Sunana Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu ito shi niki akan kafar sada zumunta wani abu ne da ya zo a matsayin ci gaba saboda a da abubuwan da ba ma iya samun su sai an tafi kasar waje wani kuma ba shi da halin tafiya yanzu an samu ci gaba da zaka iya samun su kana zaune a gida sai dai ka aika kuɗi kuma kaya yanzu ya same ka a waje na gaskiya ci gaba ne
shin kin taba ciniki a kafar sada zumunta
sosai na sai abubuwa da yawa a kafar sada zumunta kuma alhamdulillah na same su duk da dai akwai wani lokaci kuma da aka samu akasi na tura kuɗi kuma ba a samu kayan ba
akwai kikkiawar sanayya tsakaninki da waɗanda kuka yi cinikayyar
gaskiya duka waɗanda nake sayan abu a wajen su ban taba sanin su ba sun yi tallan kayan su ne a kafar sada zumunta na gani na bibiyar da sanwoyin nasu yake addresses din su da pages din su wanda ya tabbatar mu da cewa eh suna yin sana'ar daga nan na nuna interest ina akan abin da suke sayarwa na tura kuɗi na kuma aka kawo min kayan
Tukar dai a sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu bari mu ji ta bakin wasu matasan da kafar yanar gizo ya taimaka musu a harkokin sana'o'in su.
Sunana Fatima Muhammad Salis wacce aka fi sani da Salis Fatiti mawaki R&B. Gaskiya social media babban rance ya bani gudunmuwa sosai ga career dina da kuma business abubuwan da nake saidawa ran ina business sunan brand ina brands by self. Ta hanyar career dai mutane da yawa da suka sani yanzu sun sani ne hanyar social media da yawa wasu mata gani na a fuska ba ko sun gani a wani wuri ina waka ba social media nan dai nan suke gani na sanan ne har nake samun daman wasu mutane suna gayyata na in zo musu wasa ko wani abu tun da tun a farko dai na fara yin social media ina dan yin wakokin mutane ina dan saka kadan kadan a haka dai har na dan fara samun mutane suna zuwa suna kallo ana cewa yayi haka har abin ya tafi ya kai wurin wasu manyan masu waka wanda su ma suka kira ni da kansu suka bani dama na dan yi musu wasa da sauran su har yanzu
Demakai. Sunana Bashir Yaya kuma ni I'm into business and printing the customized packages the gift packages da mutum bai san me zai samu ko mamayen shi ba ko friend din shi ko matanka yake kana buƙatar gift for birthday or anniversary and stuff like that can muke taimakawa muke mai packages that people za su so so na fara business in the ne I think 2019 ending of 2019 din na fara so abin da ya taimaka min with social media is already dama ni a popular school a Kaduna na tashi so when ka tashi from a popular school already kana to connect da wasu mutane you have friends already da za su supporting in no matter what ni kuma mi jama'a ni already ina the friends that are into movies advertising music masu businesses and stuff so da na fara business ina it was easy in sami su one on one duk su taimaka min da reposting wani su mun reposta su ce to ga abin da nake yi yanda su ma followers din su za su gani su bi ni yanda followers din another person su ma za su gani su bi ni so from there ne ma na fara samun customers ina and na zana buɗe na wa page din yanda wanda ba su ma da phone number za su samu na Instagram ko su same ni a Twitter ko kuma wanda su kuma ba su Instagram za su samu na bana street photos gama me suke so and then to draw pictures because when I dealing the pictures I'm mutane in case a sa hoton mutun akan kofi ko za sa hoton mutun akan pillow ko irin abubuwa dai da ire-iren su dai so zan iya cewa social media ya taimaka min because ni yanzu 80% of business in da nake a social media ne because kowa na social media ne our governor mu na social media president is on social media so mun tafi masa seven years for senators and seven years celebrity and stuff. So in ba social media ba in da za su ga pictures da videos and products din da muke yi ba. So wasu a social media suke gani irin abubuwan nan da su ma za su wow ya musu kyau. Su ma za su tafi mu ma musu irin abin da suka gani. So with that zan iya cewa gaskiya social media na helping 80% of in business da muke yi.
A daidai wannan gabar za mu dakata a shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam.
To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email. Za mu fara da sakon Shehu Adamu Jau. Kace hakika a yadda tsaro ke kara lalacewa a jarar Mutaneja a yan kwanakin nan gaskiya abin dubawa ne matuka, kuma hakan ya nuna cewa dole ne fa sai gwamnatin jihar tamu ta tashi tsaye domin takawa matsalar birki tun lokaci bai kure ba. Sai kuma sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Sani mai lange-lange da Alhaji Zaidu Bala Kofar Sabuwa ta madrasar Sani Ilela Gyari suka ce to jami'an hukumar zaben jamhuriyar Nijar hakika yi wa dukkan 'yan takarar shugabancin kasar adalci zai taimaka matuƙa wajen wanzar da zaman lafiya gabanin gudanar da babban zaben kasar zagaye na biyu kuma na ƙarshe da kuma bayan kammala zaben. Sai kuma sako daga Usman Shitu Mahuta karamar hukumar Dandume jihar Katsina Najeriya yace hakika ban kado wani gida da wasu miyagun mutane bata gari ke ajiye mu gamma kamai da bindigogi da harsasai da ma kayan uniform din soja da 'yan sanda a jihar Bauchi wata babban nasara ce ga jami'an tsaron Najeriya a kokarin da suke na dakile ayyukan ta'addanci a arewacin kasar. Sai kuma sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya yace assalamu alaikum biyoyi Hausa bayan bakin cikin sace 'yan makarantar sakandaren Kagara a jihar Neja akwai kuma takeicin yadda makarantar take ya nuna gwamnatin jihar Neja bata kulawa da makarantun sakandare. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takeice.
Baban ne a takaice kasar Nijar ta kada kura'a yau Lahadi a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa wanda ake sa ran zai zama na farko da gwamnatin farar hula za ta mika ma wata sabuwar gwamnatin farar hula a kasar da ke Afirka ta Yamma wacce ta samu yancin kai daga Faransa a shekarar 1960. Dubban masu zanga-zanga sun kuma yi tattaki akan titunan Myanmar a yau Lahadi wuni guda bayan kashe wasu mutum biyu yayin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan kwarai da na roba da barkonun tsohuwa da ruwan zafi akan masu zanga-zangan kin jinin juyin mulkin soji na ranar 1 ga watan Fabrairu.
To masu sauraron da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Da mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da yake na gabatarwa sai kuma Lewis Sahil da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.